haɗa wasannin league da ake bugawa na shekara 2017 zuwa 2018 musamman a nahiyar Turai, yanda wasu kasashen yanzu haka suke mako na biyar, wasu kuwa suna mako ta hudu a ranar Juma'a da ta gabata. A kasar Ingila bangaren Premier League na shekara 2017 din zuwa 2018 an buga wasa ɗaya tilo a mako na biyar, ga kuma sakamakon wasan yadda ta kaya. Kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ta doke kungiyar kwallon kafa ta Brighton & Hove da kwallo 2-1 a ranar Asabar ko 16 ga watan Satumba na shekara 2017. Watford ne ta sha kashi a hannun Manchester City ne ta bi ta har gida ta lallaza ta da kwallo 6 da nema. Newcastle United ta doke Stoke City da kwallo 2-1, sai Huddersfield Town ta tashi 1-1 tsakanin ta Leicester City. West Bromwich kuwa sun tashi babu ci tsakanin su da West Ham. Ita ma Tottenham sun sulhunta 0-0 tsakanin su da Swansea City, sai Crystal Palace ta sha kashi a hannun Southampton da kwallo 1 mai ban haushi. Liverpool a gida sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Burnley. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sun sulhunta babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Manchester United kuwa ta doke Everton ne da kwallo 4 da nema, inda a yanzu haka a saman teburin tsakanin Manchester United da Manchester City ake ga giwa ga zaki, inda ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Manchester City dukansu suke da maki 13 a wasanni biyar, kuma suna da kwallaye 16 da suka jefa, kuma kowacce su an jefa mata kwallo 2 a ragarta. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na 2 ne da maki 10, sai Crystal Palace take kasan teburin a mataki na 20 ba tare da maki ba. Idan muka leka kasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018, abinda yake wakana shine a ranar ta Juma'a 15 ga watan Satumba na shekara 2017 an ci gaba da bugawa a gasar ta La Liga mako na hudu, inda kungiyar kwallon kafa ta Eibar ta doke Leganes da kwallo 1 mai ban haushi. Yayin da ranar Asabar kuwa Levante suka tashi 1-1 tsakanin su da Valencia, sai Getafe ta sha kashi a hannun Barcelona da kwallo 2 da nema. Real Betis kuwa ta doke Deportivo La Corona ne da kwallo 2-1. Atletico Madrid ta samu nasara kan Malaga da kwallo 1 mai ban haushi. A jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Alaves ne ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo 3 da nema. Girona kuwa ta sha kashi ne a hannun Sevilla da kwallo 1 da nema, yayin da Las Palmas ta doke Atletico Bilbao da kwallo 1 mai ban haushi. Real Madrid ta yi tattaki zuwa gidan Real Sociedad, inda ta lallasa Real Sociedad da kwallo 3 da nema. A yau kuma akwai wasa ɗaya da ya rage na bangaren La Liga mako na hudu, inda a yau ɗin kungiyar kwallon kafa ta Espanyol za su karɓi bakuncin Celta Vigo da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya. Nijar kamar da kasar Chad, Barcelona dai take jiran ragaman da maki 12 a mataki na ɗaya a mako na hudu, sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla take mataki na 2 da maki 10. Real Sociedad da rashin nasarar da ta samu da wasanta da Real Madrid a gidanta tana saman kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din, inda take mataki na 3 da maki 9. Ita kuwa Real Madrid tana mataki na 4 ne da maki 8. Deportivo La Corona tana mataki na 17 ne a kasan tebur da maki 1, sai Espanyol take mataki na 18 a maki 1, inda yau take da wasa wanda hakan zai bata nasara in ta samu nasara ta hauro cikin tsakiyar tebur. Kungiyar kwallon kafa ta Malaga tana mataki na 19 ne ba tare da maki ba. Ita ma Alaves tana mataki na 20 ba tare da maki ko ɗaya ba. Idan muka sake dawowa kasar Ingila, wato wata karamar kotu a kasar Ingila ta yanke wa tsohon kaftin din tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila, wanda yanzu haka yake taka leda kungiyar kwallon kafa ta Everton, Wayne Rooney na shekara 30, hukunci kan abinda ya aikata ake tuhumarsa a lokacin da tuki cikin maye wanda ya wuce ka'ida. Don haka kotun ta yanke wa dan wasan dakatarwa da tuki a kasar Ingila har na tsawon shekaru 2, ta kuma ci tararsa £170. Bayan hukuncin kotun, dan wasan Rooney ya nuna nadamarsa kan abin da ya aikata, ya kuma yi na'am da hukuncin da kotun ta yi masa. Daga ƙarshe ya nemi ƴan uwansa da shugabannin kungiyar kwallon kafa ta Everton da kuma magoya bayansa da su yi haƙuri da wannan abin da ya aikata. Ya tabbatar da cewa yin hakan ya ɓata musu rai. Iya abin da ya sauka kenan a cikin labarin wasannin namu na yau daga dandalin BOA. Huta lafiya.